This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Kuma assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Shugabannin duniya sun mayar da martani ga hukuncin da kotun ƙasa da ƙasa ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yanke ranar Juma'a cewa Isra'ila ta dakatar da hare-haren da ke kaiwa a kudancin birnin Rafah na Gaza, matakin da ya tsananta matsin lamba daga ƙasashen duniya kan Isra'ila dangane da farmakin da take kaiwa Gaza, amma Isra'ilin ta ce ba za ta amince da hakan ba. Da yake karanta hukuncin, shugaban kotun ICJ Nawaf Salam ya bada misali da yanayi na musamman ga masu rauni a Rafah. Ya kuma bayyana shakkun kotun cewa korar fararen hula da Isra'ila ta yi daga birnin kan iyaka ya isa ya sauƙaƙa kan babban hatsarin da fararen hula ke fuskanta a wurin. A cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa, ofishin firaministan Isra'ila da na ma'aikatar harkokin wajen ƙasar sun yi allawa da matakin da kotun ta ɗauka, inda suka bayyana zargin da Afirka ta Kudu ta yi wa Isra'ila a kotun ƙasa da ƙasa da ke birnin Hague dangane da kisan ƙare dangi, ƙarya ne kuma abin tsoro da kyama. Masu ba da agaji sun yi gargaɗi Juma'a cewa halin da ake ciki a yankin arewacin Darfur Alfasha yana ƙara yin muni a kowace rana, saboda asibitin ƙasar ɗaya kilo da ya rage yana da kusan mako guda na kayayyakin aiki da suka rage, kuma yayin da waɗanda suke jikkata ke ƙaruwa. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stephanie Durajic ya shaida mana neman labarai cewa faɗin ya tilasta dabban mutane tserewa tun daga ranar 10 ga watan Mayu, kuma ya yi sanadin mutuwar dabban fararen hula. A ranar 10 ga watan Mayu ne rikici ya ɓarke cikin Alfasha tsakanin dakarun sojin Sudan da ke birnin da kuma dakarun sa-kai na Rapid Support Force waɗanda suka kai harigar ruwan da ke kewaye kafin su shiga babban birnin ƙasar. A cewar wata ƙungiyar agaji ta likitoci ta Doctors Without Borders da ke birnin Paris, wacce aka fi sani da MSF a taƙaice, aƙalla fararen hula 700 ne suka jikkata sun isa wannan asibiti na ƙarshe da aka fi sani da Asibitin Kudu a cikin makonni 2 da suka gabata. 85 daga cikinsu sun mutu. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Juma'a, ƙasashen Mali da Rasha sun ƙaddamar da aikin gina tashar samar da wutar lantarki mafi girma a yammacin Afirka, inji ministan makamashi na ƙasar Mali Bintou Camara a gidan talabijin na ƙasar. Hakan na zuwa ne yayin da ƙasar ke ci gaba da fama da matsalar wutar lantarki, inda rabin al'ummar ƙasar ne kaɗai ke samun wutar lantarkin. Tashar samar da wutar lantarki ta farko a fannin girma a ƙasar da ma a yankin za ta rage ƙarancin wutar lantarki da ke addabar ƙasar mu a halin yanzu, kamar yadda Camara ya shaida gidan talabijin na ƙasar Mali ORTM. Grigory Nazarov, daraktan kamfanin Nova Wind na ƙasar Rasha mai kula da ginin, ya ce ana sa ran za a ƙara samar da wutar lantarki a ƙasar Mali da kashi 10 cikin 100. Ƙungiyar Tarayyar Turai da Amurka da ƙawayenta sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa jiya Juma'a game da ƙaruwar tashin hankula a Myanmar. Sanarwar ta ce mu, wato Australia da Canada da Tarayyar Turai, Jamhuriyar Koriya da Malta da New Zealand da Norway da Sweden da Birtaniya da kuma Amurka, mun damu matuƙa game da ƙaruwar rikice-rikice a Myanmar da kuma musamman ƙaruwar cutar fararen hula wanda ke haifar da taɓarbarewar haƙƙin bil'adama da rikicin bil'adama a duk faɗin ƙasar. Ofishin Kare Haƙƙin Bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa ranar Juma'a ya samu rahotanni masu ban tsoro daga jihar Karen da ke arewacin Myanmar game da tasirin faɗan da ake tsakanin sojojin ƙasar da sojojin Arakan wata kungiyar kabilanci dake dauke da makamai kan fararen hular Rohingya. Da ƙarshe wata kungiyar dake zaune a Oklahoma ta nan Amerika ta bayyana cewa an harba wasu kristoci masu aikin mission uku daga ofishin dakadanci a Haiti a wani harin kwantan bauna da wasu ƴan daba suka kai musu a Haiti. Masu aikin mission din suna fakewa a wani gida lokacin da ƴan kungiyar suka fara harbi a gidan da misalin karfe 9 na ran Alhamis. Kungiyar ta faɗa a cikin sakonni biyu na Facebook. Rikicin gungun kungiyoyin da aka shafe a kan Haiti.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya da goma an tashi lafiya
lafiya ga lawa alheri ya
wurin ku waka bagobura lafiya ga na ji waka bagobura ta ratsa
gwarai kuwa ta ji ka sai da wai ta je maka
mo to babban bako mace na a wannan shirin na yau
eh Haruna Shitu da aka fi sani da Haruna Zango ba
haka haka yake da waka ce ta bagobura akwai jerin waƙoƙi
gaskiya
to muna godiya da samun kasancewar shi shigo shi a wannan zauren to baba bari mu fada zangon gaishe bari mu bude babin da mika gaisuwar fata alheri da kai murna ga ango da amarya Yakubu Yohana Maina da amaryarsa Adijar Sani gidado waɗanda za a daura ma aure ranar 1 ga watan Yuni da karfe 10 na safe a majami'ar Ekwa Seminary da ke Jos a jihar Plateau ana bikin sallama amaryan ranar 30 ga wannan wata na Mayu a majami'ar Ekwa Bishara 3 da ke Jos wato layin a fata kenan da karfe 2 na yamma to Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare.
Amin summa amin. Sai kuma wannan sakon taya murna ga iyalan Alhaji Ibrahim Muhammad Ashaka da na Alhaji Munir Umudeli na daure aure ƴaƴansu Abdul Mumin Munir Sulaimani da aka fi sani da Shola da kuma amaryarsa Maimunatu Ibrahim Mama wanda za a daura yau Asabar kenan 25 ga wannan watan Mayu da misalin karfe 10 na safe a babban masallacin Bukur ko kuma Central Mosque unguwar Doki Bukur jihar Filato to Allah ba da zaman lafiya. Sai kuma wannan gaisuwar taya murna da sakon fatan alkhairi zuwa ga ambassador Mustapha Sam na daurin auren ƴarsa Aisha Mustafa Sam da angunta Abubakar Kuruma wanda za a daura auren nasu yau Asabar din nan wato 25 ga wannan watan Mayu a nan Maryland a Amurka kenan a masallacin Diana Center of American Mosque dake lamba 9610 a Goodluck Road Laham wato bayan sallah azafar kenan za a yi wannan auren a nan Maryland to Allah ya bada zaman lafiya da kuma zuri'a daya ba
to amin summa amin bari kuma mu yi gaisuwar ta'aziyya ga Yusuf Abdullahi Roni da matarsa Safiya Dano Abdullahi domin rasuwar mahaifiyar shine gidan Aroni dake karaman hukumar Roni jihar Jigawa to Allah ya bada jimirin rashin mu kuma ya kyautata namu karshen sai kuma gaisuwar ta'aziyya ga wakiliyar mu Tamal Abari domin rasuwar gobbata kanwar mamata wanda Allah ya mai rasuwa ita ma a cikin wannan makon Allah ya sa ta huta Allah ya kuma kyautata namu karshen duka
amin sama amin sai kuma ta'aziyya ga babban limamin masallaci Ibn Taymiya a nan Maryland America kenan kuma shine shugaban talbijin yanar gizo na Walkiya TV a birnin Kumasi Sheikh Firdaus Ladan na rashin uwar gidansa Hajjia Taiba Abdulsalam wanda Allah ya karbanta a wajen Lahadi yayin da take halartar bikin auren iyar yar uwanta a Kaduna Nigeria kuma an riga an shafa addu'anta a Kaduna za a yi wata addu'ar kuma a birnin Kumasi sai kuma ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan fitwa a unguwar Yalwa Kumasi na rasuwar baba Dallami wanda yake bada sallah a masallacin Nation a Yalwa Allah ya masa cikawa a makon da ya gabata kuma muna ta iyalai alhinin wannan rashi musamman yarsa Fauziya Adam dake birnin London da wato ladani sake nan Alhaji gurin shi a nan Kumasi Yalwa to Allah ya ji kansa da sauran magabata mu kuma ya kyautata karshen mu
to amin muna kuma yi wa kungiyar da ake kira Goza Elite Forum a fata alheri domin shirin wani gagarumin taro da za su yi a Goza jihar Borno da nufin karfafa zamantakewa da fahimtar juna to da fatar wannan taron zai kara karfafa danƙon zumunci da kyakkyawan zamantakewa tsakanin al'umma Baba kamar yadda muka faɗa dama ta sake samuwa ga waɗanda suke kira domin ba da gudunmuwa ga shirye-shirye mu na dare ko kamar yadda muka faɗa
yawa su kira kai tsaye ba su yi tsokaci akan shirye
yawa to na hakikata cewa suna jin sanarwai ranar litinin za mu fara buɗe layuka domin masu sauraro su shigo kai tsaye su ba da gudunmuwa ga shirye-shirye mu musamman a yin tsokaci kan abin da ya sha musu kai da kuma gina ƙasa bari mu mika gaisuwar fata alheri daga hannun Hashimu Dimauti Dusu Allah ya sa ka sunan ne yake da muryar Niger wanda yake mika gaisuwar fata alheri yake gare mu duka da kuma shirin abare hutu da fatar an tashi lafiya sai gaisuwar fata alheri daga Ahmadu manaja Bauchi dake Bauchi unguwar kuma daki yake so a mika mishi gaisuwar fata alheri da sadu zumunci ga Malam Musa Abdullahi headmaster na makarantar babban mutum dake Sikal a Bauchi ke malama Ummi Umar dake koyarwa a karamar secondary ta Bakaru da mai girma dan Juma Bauchi honorable Alhaji Bashir Yakubu Lami sai uban Duman Bauchi Alhaji Nasiru Ma'azu sai tsohon sarkin ganin uban Duman Bauchi Alhaji Siraju Moli da dan Ladi Kaura na kauran Bauchi sai sarkin garin Langas Alhaji Abdulrahman Yalwa daga ƙarshe yana gaida sarkin motan sarkin Bauchi Alhaji Baba Shehu Lami wannan gaisuwa ce ta sarakuna da fatar an tashi lafiya sai kuma dubin gaisuwar fata alheri ga Haddadi mai kwamfuta mai yama da zaki su dangi zomawa da Comrade Iyasu Yakubu Jigawa da Muhammad Nasir Sokoto sai Tasu Iliyasu Magami da Yahaya Dano Azare sai Sani Ashakura da mai girma sarkin kudin Ibushi Idris Abubakar sai Honorable Bala Kukani Kedi da fatar an tashi lafiya
to sai kuma wannan gaisuwar da ta fito daga Isun Dila Faki da fatar alkhairi zuwa ga mai martaba mai sauran zazzau hakimin Faki Alhaji Jafaru Aliyu da sarkin Faki Alhaji Sani Jafaru Aliyu da kuma sarkin Hausawan garejin Olode Alhaji Rabi'u Gora yace na mika gaisuwa zuwa ga shugaban Hausawan garejin Olode Alhassan Mai Afriya da Alhaji Bashir Mai Katako bakin kasuwa Faki da magajin dan kaya faki da murtala dan faki da gambo laska faki da yakubu izi faki da kuma jamilu mai kasida gidan fulani faki da alhaji magajin yake gidan fulani da ashiru dan kamashu faki da alhaji haruna walo faki da bala gidan sharifai faki da aminu gidan sune koko titi faki da gambo mai gida dan ganye faki da alhaji harusu na alhaji tasi faki da lawal hambali dan sulba da kuma garba na hali kamba da Abubakar Sa'adu Danye da garba Sabiola Gashuwa da macido sarkin ruwa faki da tajiru danju faki da nuhu lawal faki da gali surabi faki da masaudu alasan faki daga karshe da ƴaƴansa Hassan da Husaina da Hassan da Husaini da fatan duk sun ji kuma suna cikin koshin lafiya mai gaida su iso dila faki
ya wato to baba ga fili ga mai dole
gaskiya iba gobe raki da shi
ba gobe ga na gobe na gobe da wanda gobe
haka Madalla jama'a masu sauraron sashen Hausa na gidan radio muryar Amurka VOA barkanmu da warhaka to kamar yadda kuka yi a cikin gabatarwar wato jagororin shirin cikin iko Allah muna tare da ɗaya daga cikin matasan mawakan katsina dukko tarayyar Najeriya wanda ya amsa katin gayyata ta daga katsina dukko yau tattaki ya zo nan mara ibin sani ba ko tsibiri zai wuce domin ya gaida gobarawa wato Haruna Zango mai wakar bagobara ta zo katsina kamar yanda aka fi sanin sa domin ɗan magana sun ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi Malam Haruna sai a gabatar da kai ga masu wato sauraron muryar Amurka a wannan shiri na abari ya huce
da farko dai sunana Haruna Shitu wanda aka fi sani da Haruna Zango ɗaya daga cikin mawakan Hausa da ke Najeriya
to madalla Malam Haruna ga ka a maradi kuma jamhuriyar Niger ni ka zo yi
to abin da yake tafe da ni koko ya kawo ni shine na zo domin amsa muhimmiyar gayyata da wannan tasha ta min taku mai albarka
to Malam Haruna ba mu takaitaccen tarihin rayuwarka a gurguje
da farko dai ni an haife ni a jihar Katsina na yi primary school na kuma yi secondary school na kuma yi karatu na Muhammadiya
na'am
shi ma bakin gwargwado abin da ya sawaka kuma na yi karatu na diploma gaba da secondary kenan wanda kuma gashi a yanzu muna cikin harkar waka ana ta damawa da mu
kai lalle an sha gwagwarmaya to Malam Haruna me ya jefa ka cikin lamarin waƙoƙi waɗannan na Hausa na zamani
to ka san ita rayuwa kowane dan adam da Allah ya yi shi akwai bangaren da ya aje shi kuma zaka ga wani tun yana yaro akwai abin da yake ra'ayi wanda kuma gurin shi Allah ya cika mishi wannan guri to ni gaskiya ko da ina yaro Allah ya sanya min son waka
to fa
wanda idan naje irin wuri haka wanda mawaka suke gabatar da waƙoƙi tun ma irin mawaka na gargajiya to gaskiya indai ana gabatar da waka ina jin a jikina cewa ina ma a ce ni ne wanda gaskiya abun yana tsamani sosai Allah da ikon sa kuma sai ya nufa ni ma zanayi waka wanda gashi muna ta yi bakin kokari kuma alhamdulillah sako yana zuwa inda ake bukata
ainihi za mu so sanin ko masu sauraro za su sanin da wata waka ce ka fara yin waka
to eh wakar kuma da na fara da ita ce wata waka ta baiko na baikon shi ubangida na wanda shine ubangida na a harkar waka da wakar baikon sa ce na fara lokacin da aka yi masa baiko shi da masoyiyarsa to sai na rubuta wannan waka ta baiko naje a studio nasa a narira wannan waka to wannan waka ma zan iya ce ma ita ce silar shiga ta harkar waka saboda daga nan ne da Allah ya hada ni da shi kuma shikenan ina ci gaba da zama a karkashin sa a studion shikenan wanda nan ne ta fadi tashi wanda har yanzu ni ma cikin ikon Allah gani da studio na
to Malam Haruna cikin wakokin da kai akwai wata waka mai taken bagobra ta zo ka tsina wannan waka ta daukar hankalin jama'a su tsai tiye da yanda kake tunani shin ta yaya ma aka kai ita wannan waka
kai to ita wakar bagobra ta zo ka tsina abin da ya sanya na yi ta ka san da bagobri da baka tsine dan juma ne da dan jummai
na'am
ko kuma in ce mu ka tsinawa iyayen gida ne ga goburawa shi yasa duk inda ba goburi yake in ya ga baka tsine zaka ga yana ba da girma har karwa jikin shi yake saboda ya ga mai gidansa
baba tilas mu ja burki na an kwaso bayani amma idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa zamu karasa wannan hira ko to muna ƙara jinjinawa babban baban mu da kuma abokin aiki mu wakilin mu Almansir
haka
da ya mana wannan hira sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana zamu nufi Ghana
insha Allah la mu je mu gane kenan
yawa za mu je mu gane sai a ba mu aran kunduwan su
insha Allah
to baba wannan labarin da zan baka yau labari ne da mai rubuta mai wanda ya wallafa yace wai ya faru ne yace ya faru ne a jihar Yobe ni dai ban da tabbacin haka yace wani yace wata mata ce ta lura cewa kullun idan mijinta ya kwanta sai ya juya baya ya ta tunda dai kaga wannan zamani ne na internet baba sai wannan wanda ya bada labarin sai yace bai to haka ya lura matar ta lura cewa kowane lokaci suke tare da mijinta hankalin shi yana kan waya yana ta abin da Hausawa suke cewa chatting a dandalin sada zumunta
na'am
to sai ta ci sa'a wani lokaci ya tashi ya bar wayar a buɗe sai da ta duba sai ta kula cewa ashe yana hira ne da wata a cikin waya ko wani lokaci a wata abokiyar shi a Facebook yana hira a cikin waya to shikenan sai ta dabara sai ta buɗe wani shafi da sunan namiji sai ta gayyace shi a matsayin abuci sai ya ansa ya ansa suka zama abokai kenan ba a Facebook bai san cewa ita ba ce shi dan sai to kafin nan wannan hirin rakin da suke yi da waccan ka ɗaɗɗauki hirin rakin ta kwafa ta ɗaɗɗauki hotunan duk ta ɗauka sai shi ke nan sai ta tura mishi da saƙo daga ni sai kai I was like, ga sakon da ka aika rana kaza kace kaza tace kaza kace kaza tace kaza kace kaza tace kaza tace to ina baka kashe ni idan baka fita harkan matata ba duk abin da zai faru da kai da iyalinka baki daya kai kaja na farko dai sunan ka wani kana aiki a wuri kaza
kuma kana anguwa kaza
kana anguwa kaza abokin ka sunan shi wane da wane da wane da wane
ke da dauka da kai da wahala
ai so ni sai da ba san ta san gobi sunan matan ka kaza ƴaƴan ka wane da wane da wane da wane na farko kaza 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 ga
dole kiyaye
kace ga abincin da ka fito ga karfe nawa kace karfe kaza kace tafiya wurin aiki ga hanyar da kake bi ga hanyar da kake dawowa to dan ka san cewa ina kallon ka
da dole ne da bi wata
ba sai kai ko wane ne na san komai da komai game da kai kace ni nake baka idan ka kara duk abin da ya faru da duk wannan da mutanen da na ambata kan kaza habawa kana kana aika wani a gida da fa take zanne kana kallon shi haba sai ta ga mutumin ka zufa ta kama shi ya tashi zufa take ne ya faru ne haka ina ya iya amsawa ne take wai nan da nan ya je ya sassauce dukan a hanyoyin sadarwa da yake abin
gaba daya ba
ya fice daga WhatsApp ya fice daga Facebook duk kowace ya sassauce shafukan shi kai nan gwamma bai tsaya a nan ba ita wannan wayar da yake amfani da ita ma da take iya hawan internet ya je saida ta ya je so
wanda ba ta hawa
internet ba abin da take da kira ya kira yace sai a mai zuci kai shi social media nan yana hana addini baya bari sai addini kaga yace a daga wannan lokacin ya kamata yana sallah
yana ibada
yana ibada abin da ya kamata yi kenan saboda haka shi daga yanzu alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
shiga shiru ba shanu shine kanan jewa abinda babu ne ba na san shiga cikin sanin bauna domin zama da mutunci shine niki nema gayyata ayyashi in babu gayyata baki ma kana ne zamana yafi saboda bani san da inja da matsin tsaran kokofi na fi san zama da mutunci ga wanda ke gane girmana
Thank you.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leather's Creation da ta daidaita mana sauki da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.